Karshen zacce asali da ni dan soyayya ne ba zan gajiya ba sai na yi wa soyayya ta hidima
Karshen zacce asali da ni yar soyayya ce ba zan gajiya ba sai na yi wa soyayya ta hidima
Karshen zacce asali da ni dan soyayya ne ba zan gajiya ba sai na yi wa soyayya ta hidima
Yeah.